أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو لجي جناوة سنتبتك الله سبحانه وتعالى الله ميقوى ميقومي ونجيكي يكون شد أمنتي وشد قدرتا وسا ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu cikin nan littafi na ad-durusul muhimma li amatil umma da yau muna yammacin ranar Laraba wanda yake daidai da 4 ga watan Jumadal Ula hijira ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yake daidai da shida ko ga watan 11 watan Nuwamba miladiya ta 2024 bayan satuttuka da ba a samu ba aka gabatar da karatu sakamakon wasu azar da satun farko kusan rashin lafiya ce to alhamdulillah yanzu da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abinda muke karanta na daidai ya ba mu ikon aiki da shi na hani ma ya hani ya ba mu ikon hannuwa da wannan abu za mu tashi ad-darsur rabi' da malam ya kawo mana a cikin wannan littafin shine al-ihsan darasi na 4 malam yace al-ihsan shine kyautatawa malam yake cewa الإحسان ركن الإحسان ركني نا وتعبد يشاهي كودة توا ده مثلاً مرتبة تعبد يشاهي متمون ديك مموني كوكما متمون ديك أن آدم ونديك الكشم الدين المسلمي تو ينا تكين وتكان كان مرتبة قداو مرتبة توركو يتجي مرتبة الإسلام wato ta musulmi kai da aka yi ga kana musulmi abu da yake kanka shine ka tsaida wannan rukunai na musulunci kamar da yanda ya gabata a karatun mu da ya wuce cewa shine an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tuz zakat wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila idan wannan musulunci kenan in kai wannan kai wani sunanka musulmi ana nan akwai wata martaba kuma ta abin da ya shafi imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littattafan Ubangiji subhanahu wataala kai imani da manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko kai imani da ranar lahira sannan kai imani da kaddara ta alkhairi ko kuma ta sharri kenan wannan shine martaba ta abin da ya shafi martaba ta biyu martaba ta uku shine al-ihsan shine kyautatawa to ita ce yanzu malam zai yi mana bayanin menene wannan da ake ce ma wato abin da ya shafi al-ihsan kyautatawa shine malam yace wa huwa an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato shi wannan al-ihsan shine an ta'budu allaha ka bautawa Allah ka annaka tarahu kamar wato kai kana ganin Ubangiji subhanahu wataala sai yace fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin Allah to fa innahu yaraka to shi Ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka wannan idan mun manta ba cikin karatun mu na al-arba'in an-nawawiyya mun ga wato abin da ya shafi hadisi Jibril alaihi salatu wassalam wanda Jibril ya zo ya siffa ta wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari da farko akan musulunci. Manzon Allah ya gayyi mishi cewa musulunci shine kaza da kaza da kaza da kaza. Bayan haka nan ya ƙara cewa manzon Allah fa akhbirni anil iman, ka bani labari akan imani. Bancin wannan ya bashi labari akan imani, ya ƙara cewa fa akhbirni anil ihsan, to ya manzon Allah ka bani labari akan kyautatawa. To a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Me yake ce ma kyautatawa? Shine ka bautawa Allah kamar kana ganin shi. Fa in lam takun tarahu, idan kai baka ganin Allah, saboda shi dama Ubangiji subhanahu wataala babu wanda zai ce ya ga Ubangiji subhanahu wataala a nan duniya, sai ce to fa innahu yaraka, to shi Ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka a duk inda kake. Idan martaba ta ƙarshe ita ce ta ihsani, lokacin da ka kai martaba ta ihsani za ka gani dukkan wasu dokoki na Allah subhanahu wataala kana matuƙar ƙoƙarin kiyayewa. Da ka zo zaka aikata laihi sai ka tuna cewa wa lalle wa Allah yana ganina, ana muraqabata, ana bibiyata akan wannan lamari, kinan sai ka daina. Ko kuma an ce kai kaza, kai sallah akan lokaci, baka ka zamna saboda kasala ka kika tashi kai wannan sallah, lokacin da ka tuna cewa fa Allah yana ganinka kuma shine ya umurce ka kai sallah, kaga ba matuwa ba matuwa ba makuwa zakka tashi, wato dan ka je ka gabatar da wannan sallah. To wannan ita ce martaba ta ƙarshe ta mummuni ta abin da ya shahi al-ihsan. Ta farko imani, musulunci, ta biyu imani, ta uku ita ce ihsani. Ihsani, cikakken ihsani shine ka tabbatar da muraqaba ta Ubangiji, kulawa Ubangiji da take kanka a koda yaushe. Allah yana cewa alam ya'lam bi anna Allah yara, mutane su san ba su sani ba cewa Ubangiji subhanahu wataala yana ganin su, yana ganin abinda suke aikatawa. Sannan kuma duk abinda kake aikatawa a ko ina ne kake cikin wannan aikata wannan abin, Allah subhanahu wataala yana ganin ka, saboda shi Ubangiji subhanahu wataala mai ji ne kuma mai gani ne. Ya ishe mu misali Aisha mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take ba da labari game da ɗaya daga cikin mata da ta zo ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kukan mijinta. Ta kawo kukan mijinta kan kaza da kaza da kaza da kaza. Aisha take cewa tana cikin ɗaki tsakankaninsu da wannan mata wani mayaƙi ne, tana gayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato buƙatunta. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata babu yanda zai yi. A lokacin Allah subhanahu wataala sai ya sauko aya, farkon suratul mujadala, Allah yace qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Wato wannan aya a cikin Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi cewa shi yana ji. Kaga farko ta qad sami'a Allahu, hakika Ubangiji subhanahu wataala yaji mai qaulan lati tujadiluka fi zawjiha, fadar wannan matai ya rasulullah wanda tazo take ja'in ja da kai game da sha'anin mijinta. Kaga Aisha tana cikin daki tace wata kalmar intaji wata kalmar battaji wata kalmar intaji wata kalmar battaji, amma Ubangiji subhanahu wataala daga can kololuwa saman bakwai can yana shin abin da yake afkuwa. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala jin shi ya yalwaci kowa da komai, haka ganin shi ya yalwaci kowa da komai. To wannan shine martaba wanda take abin da ya shafi al-ihsan. Shi yasa yace anta abudallaha, ka bautawa Allah, ka annaka tarahu, kamar kana ganin Allah. Fa in lam takun tarahu, in kai baka ganin Allah fa innahu yaraka, to shi Ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka. Sannan kuma babban abin da zai taimaka maka kullum wajen wannan rukuni na ihsani, ka ringa ihdarin shi, ka ringa kawo shi duk lokacin da kake aikata wani aiki na ibada. Kai ne ka zo zaka yi sallah, wannan sallah waye ce kai? Ubangiji subhanahu wataala.
to ka san da cewa fa yana muraqabarka yana ganin ka kai ne ka zo zaka aikata zunubi alhari Allah ya hana to ka san da cewa fa Allah da ya ce kada kai kaza yana ganin ka wallahi na masalul a'la kai ne mahaifin ka yace kada ka shiga wannan daki yana zamna kuma kawai ka zo takin takin ka shiga alhari ya hana ka ni kai ka saba umurni ka mishi rushin kunya ka mishi duk wani abu wanda ya kamata a ce na laifi ka mishi to barantana ubangiji subhanahu wataala ya ce kada kai kaza kuma yana ganin ka ba zai ganin ka ba kada kai kaza sai ka je ka aikata ko kuma wani ikaza sai ka tafi zuwa ka aikata wannan lamari kuma yana ganin ka mahaifin ka yace tashi daga nan huta kana zanna kawo ka tashi wallahi masalul a'la idan ka gani abu ne wanda dole mutum mummuni ya ringa gabatarwa ya ringa kawo tunanin shi cewa fa lalle ubangiji subhanahu wataala yana ganin shi a duk inda yake a duk inda ya shiga kuma Allah subhanahu wataala yana ganin shi idan wannan shi zai taimaka ma mutum wurin ya zamanto ya halarto muraqaba ubangiji subhanahu wataala kuma duk lokacin da ka samu kanka a irin wannan yanayi a irin wannan marhala ta ka kai muraqaba al-ihsan to wannan ita ce kororuwar martaba ta musulunci saboda musulunci muka ce akwai musulunci sannan imani to kana cikin imani kana ƙara zaka kai martaba ta ihsani shine ta kyautatawa ji abinda zaka yi kasan kana kula cewa Allah subhanahu wataala yana ganin ka idan shine abinda malamin ya kawo mana a wannan darasi na abinda ya shahi wato darasi na hudu sai malamin ya ce ad-darsul khamis darasi na biyar shurutus sala wato sharuɗan sallah sharuɗan sallah da mun san sallah ita ce babban rukuni daga cikin rukunin musulunci in kauda kalmar shahada kana hudda kalmar shahada babu wani rukuni wanda yake mafi girma kamar abin da ya shafi sallah da su yaba sallolin da muke magana shine sallolin farilla sannan ita ce babban wato muhimman al'amurra na bawa dukkan mutumin da ya kiyaye ta a hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yawmal qiyam dukkan mutumin da ya kiyaye sallah za ta kasance mishi haske za ta kasance mishi hujja za ta kasance mishi tsira a gobe ranar tashin alqiyam wanda kuma bai kiyaye sallah ba lam takul lahu nur nabi yace ba za ta kasance mishi ba haske wala burhan ba za ta kasance mishi hujja ba wala najat ba za ta kasance mishi tsira ba annabi yace bai tsaya ba nan yace wa kana yawmal qiyama zai kasance gobe ranar tashin alqiyama za a tada shi ma a karuna wa fir'auna wa hamana wa ubayy bin kalab gimagiman kahurai jingimagiman kaga an ce fir'auna nan tantiri kana so ka kwatanta mutun da tantiranci ce mishi kake mine kai wana kai kamar fir'auna saboda an san shi karshen tsagera kin to kai kana nan baka kiyaye sallah ba gobe ranar tashin alkiyama sai a tada ka da su kana cikin jama'ar fir'auna kaga an yi su wancan zamanin to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaima al'amarin sallah al'amari ne wanda yake da girma mutum idan ya kiyaye sallah kamar ya kiyaye addini shi da kiyaye sallar wannan shi za ta kiyaye maka abin da ya shafi addini ita ce gimshikin addini sannan karbar ayyukan ka ma suna da alaka da karbar sallarka sallarka wallahi in bata karbu ba ayyukan ka su karbu ba ana zawwa gobe ranar tashi alkiyama abu na farkon da ake fara hisabi shine abin da ya shafi sallah zalla yake cewa daga an duba an ga sallar ka lahiya lau shikenan kawai sai amma lai sai fasi huce kamar kai ne yanzu ana lahi ana neman wanda suke da karti misali wani yana da taskodar wani yana da ta ESL wani yana da ta university wani yana da passport to kai ka wuto passport diplomatic ka san ya an gusa wa'annan sosai a ce wannan huce haka zama to haka dukkan mutumin da ya kiyaye sallah gobe ranar tashin alƙiyama ana ganin lafiya lau kawai ayyukanka sun huce amma in aka gani akwai matsala to dole sai an bincika. To shi yasa nan malam sai ya kawo maka wasu sharuɗa wanda wannan sharuɗan yayi ka cika su tukun sallarka ta zaman tokar babba. Saboda addinin musulunci addini ne wanda ya dora mana komi, ya karantar da mana komi akan tsari. To shine malam zai yi mana bayani. Sai yace shurutus sala wa hiya tis'atu, wato sharuɗan salla wato guda tara. Malam yace abu na farko yace al-islam, shine musulunci. Musulunci shine babban jigo na abin da ya shafi sharuɗan sallah. Banda ba musulmi ba, kafiri ya zo ya yi sallah, ta karbu? Ba ta karbu ba, ya yi aikin banza. Matuƙar ba musulmi, bai musulmi ta ba. Ya zo ya yi sallah, ga ta nan kuna kuka zo za ku yi sallah, ya zo ya shiga. Kawai ya yi gymnastics ya motsa jiki. Ba magana ya yi sallah. Kinan kaga sharaɗi na farko shine mine, shine musulunci. Ya zamanto wannan wanda zai aikata wannan ibada ta sallah shine musulmi. Saboda shi kafirci, kafirci yana lalata ma dukkan ayyukanka. Dukkan wanda yake kafiri idan ya zo da farko musulunta sai ya yi kalmar shahada. Iya yi kalmar shahada, kai ne kuma kana musulmi, ka huta, ka zama kahuri, Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye, to kuma kai ma ayyukanka sun rushe. Ayyukanka sun rushe, ba wani magana sai ka dawo abin da ya shahi wato musulunci. Shi yasa malam sai ya ce mana abu na farko shine wato musulunci. Sharaɗi na sallah na farko shine ka shiga musulunci sai kai sallah. Baka shigo ba musulunci ba kai ba sallah. In ka yi ma ka yi a banza. Saboda baka shigo ba, dole sai ka shigo. Kenan shine shigowa musulunci wato abu na farko. Idan ka shigo kuma abu ne menene zaka yi, shine za a lakanta maka kalmar shahada, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan lakanta ma ita ne isa ba. Malamai suka ce ni ka san ma'anar ta. Ma'anar kada ka zo a karanta ma larabcin baka sani. Shi yasa ka gani da yawa daga cikin malamai idan aka zo wani zai musulunta, zaka ji an tambaye shi ba tilasta ka ba aka yi, saboda musulunci ba mu tilasta. Ba a tilasta ma a ce dole wajibi shi ka zo ka shiga musulunci. Za a yi da'awa a kira ka, ba a matsa maka ba, la ikraha fi din. Ba a matsa maka ba, to zo kalmar shahada ita ce zakai. Ma'anar ta gada, ka ce daga yau ka shaida babu abin da ya cancanta, amma bauta da gaskiya sai wa? Sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ka yarda? Na yarda. Sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne. Ka yarda? Ka yarda. In Kirista ne ka kara mishi da Isa, annabi Isa menene? Bawa ne na Allah kuma manzon Allah ne. Ka yarda? Amma in yace maka a yana nan onon da far da, to ba wannan magana da sura, da sura kenan. Sai ka wannan yin mishi ya gane ma'anan me, to shikenan sai ka lakanta mishi, to kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenan wannan shine babban abu. Sannan malamai suna karawa cewa yayi azama ta kirki akan mene, akan zai ba da haƙƙoƙin wato wannan ma'ana ta kalmar la ilaha illallah. Kada ya zo ya ce la ilaha illallah kuma a same shi bai yin abinda la ilaha illallah take yi. Kamar irin musulmanmu na zamani, irin wanda suke kiran kansu musulmai amma dai sun bar hanya, za ka ga da yawa gashi nan musulmi ne ya ce ai malami ne, amma shi tsubbu yake yana aiki da ruhanai da aljannai, ya huta daga musulunci, ya huta. Kana ganin shi ana cewa malam wani duk da jibga jibgan motoci suna tsayawa, ana cewa addu'a ce ake, Allah kaɗai ya san abin da ake. To wasu an huta daga hanya da yawa, wallahi a garin nan ma ba wai ka je nesa ba, garin nan akwai masu tarin da yabo, wasu suna da gidaje daban-daban, a zo a yi kaza a yi kaza, a zo a yi yanka, wani yake ban labari ko wani yana da wani gida gidan ba kowa shi so eske ba so dai bai zuwa ya ci kasuwar nan kuma ya haya babban birni kaza an samu kasuwa ta an samu kasuwa ta nan kuma an ba da nan dai gowa an zo gidan ba kowa sai kare kare ma wani bakin kare haka kullun ake zuwa da so mishi cinyen nama ana ganin ga al'umma suna tijinwa amma ana ci da wani mugun kare kaga irin wannan abu bauɗiya hanya ne irin wannan in ka san yana harakar wannan da bubbace bubbace ta harakar ruhannai da shedannai kiran wani Allah wannan kwata kwata huta daga musulunci ko sallah ka gari ka bu wanda ba musulmi ba sallah na shi tashi dai baranta naka wannan to Allah subhanahu wataala ya kiyaye abu na farko shine kenan al-islam sannan malai sai yace al-aql hankali kaga da aka ce al-aql sharadi na farko na sallah musulunci na biyu al-aql sabanin hankali menene hauka mahaukaci idan yayi sallah ya sallar shi take kenan kaga ni dole sai da hankali za a yi ne za a yi sallah wanda bai da hankali ba zai yi dama a cire yake dama a cire yake kenan kaga kuma alƙalami ma ya sauka daga kai baka zo ba ko wani a gidan ku ya cire hauka ko Allah kiyaye ko kuma wani kasan sha ya cire kace ayan ce muruwa auladukum bisalati lisaba'in wadribu kai ko kasan ba hankali ba gare shi ka zo ka matsa mishi cewa yayi sallah a sai dai kai ta'adda Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya idan kaga wanda ya sube da hankali to wannan dama alƙalami an dauke mishi alƙalami shi ba a rubuta mishi laihihika in ka ganshi da wuka ya nuho ka tsere ba magana wannan in ya kashe ka bai da alƙalami bai da alƙalami bai da alƙalami a shari'a ma ta yau da gobe da ake yi mahaukaci ya ma wannan ka wannan na bai yayi wannan insha Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi rufi alqalam an salata annaim hatta istayqiz والمجنون حتى يعقل والصبي حتى يحلم wato an dauke alqalam alqalami ga wasu dangin gugun mutane guda uku na farko wanda yake barci har sai ya tashi kana barci alqalami ya sauka daga kafa baka zo kana barci ka aikata wani abu a ce sai ayi isasi kai ne kana barci kana mauliki ka bugi wani haka wasa mishi hanci a zo a ce a yayi isasi kai ba ba alƙalami a lokacin saboda bakkana kana barci ko kuma kana barci sallah ta wuce ka baka dauki ba ababan da zasu tada ka mas'uliyar ka sare mai da wasu abubuwa wanda zasu tada ka baka yi sakaki ba akan barin ta wuce to wannan shi ma amma rangwame lokacin da ka tashi ka rama kai ne kana barci kenan wannan wanda yake barci sannan wanda yake da majnun mahaukaci shi ma an dauke mishi alƙalami har sai ya samu hankali sannan kuma da yaro shi ma an dauke mishi alƙalami har sai ya girma ya balaga kenan wannan sharadi na biyu da malam ya kawo mana shine abin da ya shahi al-aql shine hankali abu na uku malam ya ce wa tamyiz shine rabewa a samu mutum wato mumayyiz yana wato kula yana rabe abu kaza da kaza kamar yanzu misali yaro akwai yaron da zai shigo nan kana ko ka sanyo shi nan kace suwa ka gani anan zai ce ma ya ga mutane akwai farare akwai bakake to wannan mumayyiz ke yana iya rabewa wani shiga wannan gidan ka kira mun wani da ka shigo da ya shigo ne yace da wadawa ka gani ce na gani akwai wata mace fara doguwa wanda da warko ba dan gidan bane kai ya kara shiga kai ya kara shiga to wannan mumayyiz ke wanda yake rabe abubuwa to sallah daga cikin sharadin da shine mutum ya zamanto mumayyiz ne sannan mumayyiz tamyiz din nan yana farawa ma kamar yadda malamai suka yi karkashin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace muru abna'ukum bis salati li sab'i sinin yana farawa kamar daga shekara 7 yaro dan shekara 7 mafi yawa zai iya rarrabe ma abadi to a irin wannan zamanin ai na kasa da bakwai ma ana iya samu saboda yaran yanzu masha Allah Allah subhanahu wataala ya hudu biyar shidda. To amma dai in muka dauki karkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace muru wa abnaakum bis salati li sabai, ko umurci iyanku da yin sallah tun suna shekara 7. Yaro yana shekara 7 ka ringa jin shi kana kai shi masallaci, ka ringa koya mishi sallah, rashi kai yar walla aje masallaci ayi sallah ya ringa gani. Sai manzo Allah yace wadribuhum li ashr, idan ya kai shekara 10 kuma bai yi ba sallah ka buge shi, bugu wanda dai na tsoratarwa ba bugu ba wanda zaka mishi kuma ya galabaita, bai ba sallah ya kai shekara 10 ba a bari, ba a bari a dan bubbuge shi tashi je ya sallah. Wannan kuma haƙƙi ne babba da yake kan uwaye, in babu uwaye a kusa wanda yake mas'ul awwal mas'ul na gida, wani wa ko ya ko wanda take uwa, da ka duba ka ga irin wannan zamanin yanda aka yi sakaki da wannan alamai, sai gida daidai ku bar ma kai masallatayyan mu da yawa daga ciki an nesa da yara daga masallaci. Yaro in ka san masallaci akwai abu masala guda biyu ce, akwai yaron da zai zo masallaci zai kata shuwishi ya kisa nutsuwa yayi perturban ku ga baki daya sallai, to irin wannan sai ka dinga dan garraba shi tun a gida kafin ka kawo shi, kafin ka fara kashi masallaci yayi su tashi ya san cewa an zo ba a magana, shiru ake Allahu akbar ake, sallah kawai ake. Amma wannan yazo wannan yazo ba a hana ba, amma dai ku sani ne yanda muke al'umman mu a yanzu muke arabkari, to ina irin tashwishi ya shigo masallaci, to kaga liman an yi raka'a hudu sai ya tashi ya muku tafiya bai sani ba, ko kuma wani abu makamancin haka, saboda abu kadan yana iya dauke ma mutum hankali. Yara ana zauwa da su masallaci, da muka duba baya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji wata ran ya ce yana yin sallah ya nuhati da ya dan ja sallah sai ya ji kukan yaro a baya sai ya sauƙaƙa yin sallah. Ko kuma mu duba mu gani sai Al-Hasan da Husayn jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci yana sallah zai su zo su hau bayan shi, manzo Allah dan kai ya hana su suna wasa yayi farcirban su shi ma sai yayi ta sujada ayi ta istighfar ya har sai sun safkaɗe ya tashi. To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ala kulli hal yaro wanda yake mumayyiz, mutum wanda yake mumayyiz yana iya rabe kaza da kaza, to wannan sharadi ne daga cikin sharadin sallah. Amma mutum wanda yake ba mumayyiz ba, ko ba yaro ba, yanzu akwai wanda babba ne amma ba mumayyiz ba, haka haka wani dole dole yanzu misali wannan shi ya sallar shi take ga duba mizani, kaga da farko kana iya cewa yana da hankali, kuma kana iya dawowa ka ce a'a wannan hankalin shi kaɗan ne, kenan ka ga mizar ka ce sai ka ce wani ba mumayyiz ba ne, bai iya rabe ma kaza da kaza, kenan ka ga at-tamyiz shar'i ne na abin da ya shafi sallah. Yanzu idan kai sallah da shi za ku zo sallah, in yau kuka zo mujalli sallah raka ɗaya ta farko, in ya tashi ya miro hudu sai ɗaya gaje yake sallah. Duka ne duk da wata rana aka ce ya jawo da sallah, to kaga wannan ba tambaye da tamyiz kenan, tamyiz shar'i ne na mi na samun ingancin sallah, da fata an fahimta. Sharadi na uku kenan ko na hudu malam sai yace rafa'ul hadath, wato daukewar datti ko kace najasa, nan ya shiga hadathul akbar da hadathul asghar. Sharadi ne daga cikin sharda na sallah sai kana da tsarki, sai kana da tsarki sawa'un arwalla, idan ya zamanto wato kana da tsarkin jiki wani babban babban tsarki hadas bai kama ka ba, in kuma babban hadas ya kama ka dole sai kai wanka, kama abin da ya shayi wani mata ne abin da ya shayi wato haida ko nifas ko kuma janaba ga maza da mata, to dole wannan sai sharadi ne daga cikin sharadin sallah, kai ne ka zo janaba ta kama ka, to sharadi shine sai kai wanka kai sallah. amma sai in irin wani lokacin da misali janaba ta kama ka kuma ga lokacin sallah kuma inda kake ba ruwa to anan me zaka yi sai kai ke mama imama kawai ka bugi kasa ka shayi wasu ka shayi ta to annan kai kaje kai sallah kuma sallah ka ta yi ba ce ba karama akwai wanda suke ta hankali in ka samu ruwa ka yi arwalla karama wannan ijtihadi ne na malaman fito amma sallah ka ta yi saboda wannan arwalla ce matsayin arwalla take sai dai in ka samu ruwa ka yi wanka saboda wani datti da wasu abubuwa wato su gusa daga jikinka kenan nan sharadin da zan mu fahimta shine cewa mutum dole sai yana cikin tsarki wato zai yi sallah saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana la taqbalu salati bi ghairi la taqbalu idza ahdasa hatta yatawadda sallar ɗayan ku Allah subhanahu wataala baya karba idan yayi hadasi har sai yayi arwala kana bakkar arwala lokacin sallah yayi kai arwala ka je kai sallah kai ne ka bakkar arwala ka je ka fara sallah sai ka tuna bakkar arwala sai ka zage daga cikin sau ka je kai arwala ka dawo kai sallah baka ce ba a banda arwala bare yi da sanin raba a kawai zariya zaka kai ka je kai arwala ka dawo kai sallah kenan wannan abin da ya shafi sharadi na hudu malam yace sharadi na biyar shine izalatul najasa wato gusar da datti gusar da wata najasa daga ina min albuqa'a inda wato za a yi sallah misali kai ne a waje zaka yi sallah a wani wuri ga datti a wajen kazanta turo da wannan kazantar sai ka gusa da ko kuma kai ne zaka yi sallah a jikinka akwai wani datti to wannan dattin dole sai ka gusar da shi kai ne zaka yi sallah amma tufarka wato yaro ya ma gusari ka manta baka zuba ruwa kana da wallah to ka tashi sallah sai ka tuna sai ka zuba ma wajen ruwa anan akwai masalai ta kuma idan datti ya taba ka kana da wallah da sai ma a jami'a zaka ji mutane suna da yawan tambaya malami ne zan zo masallaci na bi daga ruwa na tsallaka wannan ruwan bai karya ba bara ba arwallanka tana nan Allahumma sai in wani datti ya taba ka kenan zaka zo kai sai ka wanke shine sharadi na ijalatul najas misali kai ne ka tsallaka daidai nan wani yana kwasan gwalar yana ta zubowa daman he da ka shigo yi kaga ashe bakin ne ka shigo to da ka mutu sai ka samu ruwa ka wanke kafanka arwallanka ba ta karye ba saboda mene saboda wannan dattin kare ka je kai sallah da shi sannan idan kai sallah da shi alhali baka sani ba sallarka tana nan ba ta lalace sallarka tana nan ba ta lalace wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmin shi jibril alaihi salatu wassalam Allah ya turo shi yace ga imam manzo Allah ya huda takalmin shi saboda akwai najasa ana sallah sai ka manzo Allah ya huda takalmin sai mazaki masu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin kowa ne huda takalmin ka ji masu jira a ce ayi ayi ba irin mu ba an ce ayi 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 ka bi kawo ta wurin tai Allah subhanahu wataala ya kare manzo Allah da aka salamce shi yace malakum me yasa me kuka kawo wurin da takalman ya rasulullahi mun ga ka huda ta qudwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wallahi dukkan mutumin da yake kaunar Allah yake kaunar lahira ya samu aljannar babu abun koye shi wanda ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ya ka koma kai ma wani sahabi sahabi na da magana ba irin wancan at-talidiya ta gazu to kaga sahabbai kidan nan da tine ke da kai a jikin shi yana sallah sai aka ce mishi ya huda kaga ba a ce ba kuma ya sake sallah me ci gaba yayi da sallah aka huta aka ci gaba kai ne kana sallah sai ka tuna safar ka tana da wanda ci haka shin sai ka dan yi mata haka kawai ka huta ka ci gaba da sallah ko kuma aliyun ka dauko wani datti sai ka huta shi in dai ka iya kusar da shi ka kusar da shi wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ma wurin shawa mi suka dora mishi ma ai wasu ka dora mishi yana sallah sai Fatima ta zo take sassarke mishi tana huhuta mishi kenan kaga wannan a gusar da shi shine zai zamanto sharadin wato na abin da ya shahi wato abin da ya shahi sallah kina wannan shine sharadi na biyar mala yace wasitrul aura da sitirce al aura da sitirce al aura ka shi ma sharadi ne daga cikin wato sharadan sallah bal ma wajibi ne mutum ya zamanto ya sitirce al aura shi abun muni ne a same ka kana bayyana al aura ka zai ce ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid ai inda kulli salatin kurihi jikin ku sirce al'aura ku yi audo ku yi kawa duk lokacin da zakai sallah saboda zakai munajati da wa da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa dukkan mutumin da yayi sallah ba tuba sallah shi ba ta yi ba kai kace yau kawai a gidanka kai ba kowa kai kadai ko a ɗakin ka in a gidan kai ba gidan naku ne a ɗaki kai kace kawai yau sallah zakai ba kaya sallah ka bata yi ba bata yi ba sallah ka bata yi ba kaga ba kowa to amma sallah ka bata yi ba batilatun bi ijma'in malamai sai dai idan ya zamanto ka kasance baka da kaya kai ne kana daji ka je wanka sai wani ya sace ma kaya kai yamma kai gusum kai are kuma ga lokacin sallah har yana nema ya fita lokacin sai ka kalli al-qibla kai sallah na'am
na'am Allahu akbar
kai al-qibla kai sallah ya so kuma yake san yanda zaka shiga gari yanzu tarayye gare ka kuma akwai ganyen itatuwa yake samun ka dan yi dubara kai sassa kai sallah kuma ka shiga gari ka san shiga gari ne da gudu inda sarula kira zan kai ka ci a bude gida shi yasa a nan kuma game da sitirce al'aura ina ce iyaka al'auran namiji ina ce iyaka al'auran mace ita mace almar'atu kulluha aula mace ita dukkan jikinta al'aura ce a cikin sallah sai mene illa wajhaha wa kaffaiha sai dai nan bakin huskarta da tafin hannuwan mace in za ta yi sallah rikif kaga nan akwai kuskuren mata da yawa masu sallah a gida zaka gani an sa hijabin bai kai can ƙasa ba ko kuma zanen bai kai ba ƙasa ƙafarsa a waje wannan kuskure ne in za ta yi sallah mace sai tarihi al'aurar duka jikinta huskar ta ce kawai za ta bari da kuma abin da ya shafi tafin hannuwan su kaɗai za ta bari huska ma in wajen ajanibi ne sai tarihi haka malamai suka ce na hijabi mai hannu kenan ka ga mai hannu wannan lahiya sai ki ringa sallar ki da shi in kuma kin riye duka a cikin hannu kika riye hijabin a ciki hannun ki a cikin hijabi kenan kuma babban hijabi yanda in kin ce Allahu akbar bai zai dago ba kenan wannan yayi amma kuskure ne da yawa ga mata zaka gani da yawa a gidajen salloli na mata sai a hankali nan wanda ya gani irin wannan kuskure ya kamata ya ringa tambihi a kai ya kamata ta sitirce jikinta ga baki daya wato lokacin yin sallah sannan game da namiji shi ina ne al'aurar shi daga cibiya zuwa ya zuwa kuiwa wannan in kai sallah a bude sallah ka bata yi ba to amma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake magana kan mutum kai sallah ba illa ba tare da akan aje kai shi akwai mayayi ko akwai wani to anan masalan da ya barbar sallah da ya barbar ta yi ko ba ta yi sallah da ya barbar a fikirince tunda malamai sun samu sabani mutiyawa malaman fikiwa ma suna gani tun da ta akwai hijja wani abu wanda ka dora babu matsala sallah ka ta yi amma abin da ya yi cika kamala zaka yi munajati da ubangijinka ya kamata ka suturta da kyau shi ne aula amma sallah kana kai haka nan ba ce ba ta yi ba sallah ka ta yi kenan dai a kiyaye saboda abin da yafi dacewa kullun kai mun muni so ake kar sama abu wanda yake na gaba gaba ko mun kai zaman to a cike saboda sallar farilla da zakkai kana iya kai sallai gabaki daya kawai babu lada sallah to farilla ce ne ka san amma ba ka samu balada amma kuma kana iya kai sallar ka samu ladanta sosai dan Allah ya ce wani zai yi sallah ba zai huta ba da ladan sallar illa ɗaya cikin goma wani raminta in zan yi sallah a nan cikin masallaci ladan kowa da na kowa daban wani tana waje ya yi kabbara ya hinu kushuɗi shi tun da aka yi kabbara yana masallaci ni kuma tun da aka yi kabbara ina tunanin shinkawa to kaga ai ba ladan mu ba ya zo ba ɗaya kuma a sauɗe muke liman ɗaya ya ja mu to haka maratib suke na sallah ko wanda zai yi kuma kawai sallah an sake mishi abin da ya shahi wato farilla shi ne kenan mutum namiji dole ya sitirce tun daga abin da ya shahi cibiye shi har zuwa abin da ya shahi gwiwoyi wannan shi ne na wajibi sannan kuma ya zamanto a tafaɗa shi a kowane abu dai idan muka duba zamanin da ai mafi yawa rida ne gare su da iza zaka ga suna da gyabto guda kuma su yafa to ka gani wannan da suke ɗarmewa za su ɗarme tun daga al'auras cibiyarsu zuwa wannan sun ɗarme sun rihe wannan kuma wanda suke rataya la'alla wajen kafara zai ɗagu zai yi kaza zai yi kaza idan ka gani wannan dole mutum ya zamanto ya kiyaye wannan sharadi na sitirce al'aura yana daga cikin sharda na abin da ya shahi wato sallah sai sharadi na bakwai malam ya ce dukhulul waqt shigan lokaci shigan lokaci saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sallolin nan gabaki daya da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana an sanya mana wasu lokutan su wanda za a yi su duk sallar da kai ba akan lokacin ta ba karban ba bace sai dai in wani uzuri na shari'a ya baka dama kana iya ka hada wannan sallah a wannan lokaci kai ne kawai kana zamne daddare ƙarye hudu kayi bilashin duyi kake ta duba mantin asibar ta kita ya kace bari kai ka to kawai kayi nafila eh ka motsa jiki tunda da niyyar farilla ma kai ta kaga ba da niyyar nafila dan ka dawo ka motsa jiki sallah ba ta yi ba to da sai lokacin sallah ya shiga za a yi sallah shi yasa shari'a ta kiyaddage mana ta kiddige mana lokutan sallah lokacin sallah asuba tun daga hutawwa alfajir har zuwa hudawwar rana shine lokacin ta zababbe ne yin sallah lokacin azawar daga rana ta dan karkata ta yi zawadi har zuwa wato lokacin ta suna tarayya da lokacin la'asar yana tahiyya amma wannan lokaci shine aka fi so mutun ya zamanto yayi sallah har zuwa inuwa abu ta zamanto didi da shi idan ta ƙara biyin shi lokacin la'asar yayi za a iya yin la'asar har zuwa faduwar rana daga rana ta faɗi lokacin me lokacin magarba shi kuma lokacin magarba kwarai kaɗan ne da sai ma lokacin sanyi lokacin sanyi lokacin magarba saboda daga shafaq ya bace jijjijen nan ya bace shikenan lokacin ta ya ƙare kai malaman fiqh sun iya su ba ta diddiga na lokacin magarba ta suka shi lokacin magariba kawai ka tashi ka ce Allahu akbar walwalan an salamce lokaci ya wuce to idan masu cewa ne kaza ta je ta kwanta kaga da yawa a wani lokaci suna ana ji musu tsoron suna yin sallah akan lokacin da ya wuce kawai rana ta fada a yi sallah lokacin magariba ya lokacin isha kuma daga shafaq din nan ya bace har zuwa yaushe ha zuwa sulusul awwal na dare ko kuma nisful layl ko kuma rabin dare wannan duka lokacin sallar isha ne amma ba zuwa ba asuba na kuma ba su cewa isha lokacin ta ne ha asuba ba zuwa asuba ba ne kenan wannan sharadi wato na abin da ya shahi bakwai shine dukhulul waqt shigan lokaci lokaci ya shiga a yi sallah lokaci bai shiga ba ba abin nan sallah in kai binne ba ta hutuwa ba yi gona ba ne ba damuna ta kusa ko an yi wani ruwa irin naka tari da farko farko kaje kai bindi kace dan daga an yi ruwa kawai ta zabura a sallah idan kai bindi ba tautawa sai an yi ta a cikin damune idan sai an yi ta kan lokacin ta to Allah subhanahu wataala yake karba sharadi na takwas malai yace istiqbalul qibla fuskantar alqibla fuskantar alqibla ita ce fuskantar ka'aba dakin Allah ka fuskanci dakin Allah fa walli wajhaka shatr almasjidil haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara dan wannan dalili ne yake akan tabbacin fuskantar alqibla sharadi ne babba daga cikin wato sharuda na abin da ya shahi wato ingancin sallah shi sa hadisin almusibus sala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi idza qumta ila sala ce idan ka tashi yin arwayin sallah yace mishi fa asbi gurgudu ka tika tika arwalla kai arwalla sai ce sun mastaqbilu alqibla sannan ka fuskanci alqibla alqibla ma ina ce nan garas wani waje ina ce alqibla sai ka ga arewaci wani waje gusu ko ina inda ka'aba take nan zaka fuskanta kenan dole ne ka fuskanci ka'aba sallah kadai idan ka baka fuskanci ka'aba ana ce ma ga ka'aba nan ka shigo masallaci ga inda kibla take ka juya nan kai sallah sallah ka batai ba Allahumma sai inda kana cikin daji kai ne kana cikin sahara ka rasa ina ne gabas ka rasa ina ne ka'aba take tunda gabas mu anan ne gabas ka'aba ka rasa ina ne alqibla take to a lokacin zaka yi matukar kokarin kirda da ina ne yake kwanta ma a rai nan ne alqibla kana ganin nan ne alqibla sai ka kabar ta sallah kai ya ko da ko misali sabanin alqiblan ne sallah ka tsaye ku bi ne kuna cikin daji wannan yake nan ne alqibla kai kace nan to sai ku ai kalle inda ya sai ku ku kalle nan misali ku ku ce nan ne sai malam Isa ya jawo mu muka ce nan ne sai malam Don ya jawo ai kalle nan mu yi sallah shine naga wani makta na yin sura na ana yawo da shi cikin sahara ne su duka jami'i suka yi ga jami'i guda yana kallon nan ga jami'i guda yana kallon jami'i guda biyu ɗaya yana kallon can ɗaya yana kallon wato can ina ji akwai shi a jawali ina tana yi wa bayan karatu mun haka shi wasu suna kallon nan wasu suna kallon ana Allahu akbar wannan sun Allahu akbar sun yi rukuyi su wancan sun tasu to amma abin da ya yi da su barwa a wasu in sun yi da tuwa wasu shi ya fi dacewa yanzu wannan ya wasu su ɗauko shi su ringa izgili da wasu abubuwa ana yin ana maida shi na kome ga sai yanzu komi daga an gani an maida shi harka abin da ya shafi kome kenan sharadi na takwas shine mine shine istiqbalul qibla sai sharadi na tara malai yace anniya babban sharadi ke niyya sannan niyya mahalluha alqalb wato wurinta a zuciya Allah yake cewa innamal a'malu binniyyati wa innama likulli imri'in ma nawa kai ne ka zo kai sallah dole sai ka yi niyya niyya kuma a cikin zuciya sallan nan da zan yi sallah ce ta kaza a cikin zuciya da dai jana yi misali sallar isha ce zan yi muna iya zan yi sallar isha yi sai akai ka dari wani bai bala asar sai ya dar masallar asar zai shi mu kuma isha muka yi cikin jami kinan shi da asar yake ya nan ka gani nan kana iya bin jam'i da wata niyya liman yana yin magariba kai ka bi shi da la'asar ka manta ba kai ba la'asar tunda kahin tunawar da kai kahin ai wannan sallah in bayan an gama sallar magariba ne ka tuno ba kai ba la'asar sai ka tashi kai niyyar la'asar kai sallah kinan wannan niyya shar'i ne daga cikin wato sharuda na abin da ya shafi sallah za a yi sallar isha'i gashi na sallar isha ce za ki kai ka zo yi kace niyyar nafila ce kai laraba mi kai nafila kai dole isha tana da hikara mai kai ta kaga mi ya sake ma ita niyya niyya kai da ka zo za ka yi sallah ba ka yi ba niyya an yi ha waje yana kaga dole sai ka sa niyya ita kuma niyya a ina take a cikin zuciya take ba talaffuzi da ita talaffuzi da niyya bid'ah yana daga cikin wato kirkire wanda wasu da suke bayyanawa in mutun yazo sallah kai yana nawaitu an usalli salatal asr arba'a rakati bi makanin kaza ba ya imam malam ibrahim waye da duka wannan duka wannan kirkire kawon kazo niyyar sallah zakai yawa akwai mutane hayyan ka ji an sallah yana nawaitu yana ta ka niyyar karta
Allahu
Akbar niyya kau ka zo kai niyya tunda zaka huto daga masallaci tun daga gida ma daga ran arwalla niyya mi kai sa liman yayi ladan yayi kira za a yi sallar magrib biya ka san ko ka taba huta daga nan baka san ma inda za kau ka huta yanzu misali ka kama gabas kai ta daya baka san ba inda zaka ka san in ka samu kanka a wannan ruduto kamar ka shagala hankalinka ya gushe ka dan samu matsala kana iya samu wata rana abubuwa sun maka yawa ka fito kai da sai ka fito kai da sai na ko wani ya je wani waje da motar shi ya fito ya barka sai daga baya tuna wai shi ina za ya dawo kuma ya dauki motar shi da shi amma yana alhangawa babu wanda ya ganshi da kaje mani a ce ga wani can waya ce to shagalin gula abubuwa yin suka mayawa kana iya wato ka samu kanka a irin wannan wato yanayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ala kulli hal wannan sharuda guda tara su ne malam ya kawo mana wato a cikin wannan littafin game da abin da ya shafi sharuda na abin da ya shafi sallah sannan dukkan mutumin da zai yi sallah dole wajibin shi yayi mura'atun wannan shurutai bancin shurut akwai arkan akwai rukunnan sallah kamar yanda yanzu mun ga shurut sharudanta to za mu gani rukunnanta sannan a ga wajibanta duka ita sallah kaga sallah abu ne wanda yake da girma abu ne wanda yake da girma ba bar mu ba kara zubai kawai zuwa yi ta bubbuga ana ta yi mutum ya zo ya yi sallah irin sallah da Allah bai amsa wannan sallah kana ta yi Allah bai amsa ta ga yanda Allah ya turo manzon Allah ya ce kai kuma yi ka zo da wani sabon abu ya za ya amsa kai ne an ce kai rakura akan kaza kai kaje kai rakura akan kaza to kaga ni Allah subhanahu wataala ba zai amshi ba irin wannan sauran lokaci ko tres kenan ad-darsu sadis darasi na shidda shine arkanus sala wato rukunnan sallah mun gani shartan sallah to sai mine sai rukunnan sallah su kuma rukunnan sallah malam yace wa hiya 14 su kuma rukunnan sallah guda 14 ne shartan ta guda nawa sharda guda tara rukunnai wa 14 su ne malam zai ambata mana anan idan aka ce rukun shine wani gimshiki kace gimshiki wanda yake da girma wanda ba ta yi a iya samun tabbatuwar tsayuwa in ba da wannan ba kinan in aka ce rukunnan wato sallah wasu abubuwa ne wanda in babu su babu sallah in babu su babu sallah kinan sai a duba da kyau za mu ambata su duk gaba ɗaya sai mu dawo yanda lokaci ya bamu abu na farko malam yace al-qiyamu ma al-qudra tsayuwa tare da samun iko ka samu ikon zan kai tsayi to ka samu kai in baka iya tsayuwa shari'a ne ta kama wani sauki a hadisi abu na biyu takbiratul ihram kabbara ta harama abu na uku qira'atul fatiha karanta fatiha wani ababan da muke zanawa rukunnai ne in ɗaya babu sallah yanzu babu qiyam ma al-qudra zakka iya tsayi kawai ka ce a yau ni a kwance zan yi sallah ba an ce ba sallah kawai ka kwanta kake za ka sallah ka ba ta yi ba amma da wanda bai iya tsayuwa bai iya zama bai iya kaza yayi sallar shi haka nan ma ta yi amma kai kuma ga ka lahiye kalau dan yanzu ana kayya ka fita da gudu kuma kawai zan kai sallah ka ce a yau zan ka jarraba a kwance to sallah ka ba ta yi ba to wannan duk abinda zan mu ambata na mine na dinde in ya gusa kawai sallah ka ba ta yi ba karanta fatiha ar-ruku yin ruku'i al-i'tidalu ba'da ar-ruku' daidaituwa bayan ruku'i ba irin sabkan jirgi ba ta ruku as-sujudu 'ala al-a'dha'i as-sab'a, sujada akan gabbai guda bakwai, ba sujada ba ka dage wasu gabbai lahiya kala ko ba dan saboda wani uzuri na rashin lahiya. Ar-raf'u minhu, dagowa daga sujada, al-jalsa baina as-sajadatayn, zama tsakankanin sujada guda biyu, at-tama'anina fi jami'il af'al, nutsuwa a dukkan ayyukan sallah, nutsuwa a dukkan ayyukan sallah, cewa tartibu bainal arkan, jirawa tsakankanin rukunnan sallah, wat tashahhudul akhir, tahiyya ta karshe, wal julusu lahu, zama domin ta, wassalatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam, da sallama da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa taslimatani, da kuma abin da ya shafi sallama. Abu nawar kuma ne yace al-qiyamu ma al-qudra, tsayuwa tare da samun iko. Wai inda muka ce baka yi ba sallah lahiya kalau a kwanci, in kai sallah lahiya kalau a kwanci sallar ka ba ta yi ba, dole kana iya tsayuwa ka tashi kai tsaye, baka iya ba tsayuwa, kenan shine mene zakka zamna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa in lam tastati, idan ba zakka iya ba fa qa'idan, to ka zamna, fa in lam tastati, idan baka iya ba zaman ma fa 'ala al-janb, kai sallah a kishin gide, idan a kishin gide baka iya ba ma ka kwanta koriran ne kai ka ringa yi bil ima, ka ringa yi da nuni da ido, kawai kana kwanta a gidan likita, shi yasa injiya ma kake ta mutum kada ka bari lokacin sallah ya wuce baka ce bai sallah, ya iya taba ruwa yayi har wallahi yayi har wallahi, ba zai iya taba ruwa ba saboda ko koni yayi ko wani makamancin haka, sai ya ce mama yayi kabbara yana kwanci Allahu akbar, ya ringa yi da ido gashi nan yayi rukuni yayi sujada ya dago yana karatun Fatiha ya karanta sura ban kaza, hayya ida sallah shi diga wannan shari'a ta ba, amma tare da cewa kai kana da iko ka tashi tsaye, to wannan wajibi ne akan ka, wato ka tashi tsaye, ka tashi tsaye kai sallah. Yanzu da yawa irin kasashen Larabawa daga cikin masallatai ya ara ka kujeru, ana ka kujeru, wasu latijawa ne ko marar lahiya wanda bai iya tsayuwa sai ya zamna ya sallah a zan, to amma wani yana zaka iya samun kuma wani zai iya kasala ci, ka gani dan latije da kasala shi ya janyo kujera, in ka iya kawai kai a tsaye, in ka iya kai sallar ka a tsaye, in na fila ce wannan an baka damar ka sau, ana fila kai ne ana kiyamun lai, ka samu kanka a masallaci su sun ce kowace rana sun yi izi goma ko izi shida, kai kuma ka saba ba, ka saba ko lantar gaba wala da muka fi amin assalamu alaikum an tashi an gama, yau ka zo nan kai an je ka dan wannan yayi ka dan zauna, dalili ya ishe mu misali Abdullahi bin Abbas ne ko dan Mas'ud, wani lokaci yake cewa ya zo wajen Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare, Abdullahi dan Abbas ne ko manta Manzo Allah ya tashi zai kiyamul layli, yau gara ba sa sallar dare da Manzo Allah, kuma layla illa qalila, yau ya samu gara ba sa, ya shigo yace yaji Manzo Allah ya dauki sura Baqara ya shahida, yace da warko ya dauka in ya kai rabi zai yi ruku, sai ga ya kai karshe ya shahida, yace a sai an kai karshe, aka ira Manzo Allah ya bude ni sani, yace to abun fa da sadda aiki tai har sai da yin fati ya aikata wani mummunan aiki yune zauna ya bar Manzon Allah, kaga na fila ki dan kana iya ka zamna idan ba zaka, amma farilla dole sai mine, dole sai kai tsaye, dole kenan sai kai tsaye, rukuni na farko kenan, rukuni na biyu daga cikin rukunnan sallah mallan yace takbiratul ihram kabbaral harama, an ambace ta takbiratul ihram, malamai suka ce saboda da ita ake bude sallah kuma ita ce abu na farko na shiga sallah, kai ne ka zo sallah za a shiga sallah liman bi zai fara da takbiratul ihram, sai ya ce Allahu akbar, yayi kabbara tukun za a fara sallah, ba ta yadda za a yi ka shiga sallah in ba da takbiratul ihram, baka zo baka yi ba kabbara kawai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin, yana kaga dole sai kai takbiratul ihram, kenan wannan ita ce mabudi wanda zaka shiga wato sallah. Sannan kuma dole sai ka zo da wannan lafazin na mene, Allahu Akbar, ba ka zo ba da wani lafazi daban. Wata magana da ko ka zo ka yi Hausa a ko ka ce Allahu Azim ko Allahu Azam ko Allahu kaza, wannan duka bai yi ba. Shari'a karantar da mu da sai abu ne wanda yake tauqifi. Allahu Akbar, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi, kuma kai ma haka zakai idan ka zo yin sallah. Ka zo baka ce Allahu Ajal ko kuma wani abu makamancin haka. Saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qumta ila salati fakabbir, idan ka tashi yin sallah to kai takbiratul ihram, kai kabbara farko. Kenan wannan shine sharadi na nawa, rukuni na nawa, rukuni na biyu. Lalla mu tsaya a rukunin wannan dan kan lokaci ya jamu, in yaso sati mai zuwa insha Allah sai mu dasa akan inda muka tsaya. Da fata abinda muka fahimci daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lalan gaba da kuskure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zukatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
المؤذن الكبير.
الله أكبر الله أكبر الله